Universe at large, Kaisu, with the words of your mouth, Ayoga Suna, the Kalmumin Bakinka, Gana Al Ajibay, Al Ajibay. The Matanan makes up the genie. Tata Baba King Riganka Tower K. Tower K. To Al Ajiban the Kai Yonazo in Dandanasu Kaisu Kaisu Al Ajiban the Kai Yonazo in Dandanasu Kaisu. Thank you.
ki me girma kara pate ku kata de mata tu maka fina gani ura mai na ji kana ta fiya kan ruwa e we kai su kachiyas da mutani dubu dubu ai ai ya 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 kai su.